Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka da magana Awul Muhammad Laraba daga jihar Kano a Najeriya. Babban bukatar al'umma shine samun ingantaccen ilimi. Babban zaman lafiya a cikin al'umma da jin daɗi shine samun walwala da abincin da al'umma za su yi amfani da shi cikin sauƙi. Idan aka samar da irin waɗannan abubuwa, ayyukan yi, ilimi da kuma abin da za a cikin sauƙi ba tare da tashin hankali ko kuma shiga wani hali ba, to lallai al'umma za ta ginu kuma za a samar da ingantaccen al'umma. Don haka muke kira da gwamnonin Najeriya da su tashi tsaye domin gina kowace jiha da samar da albarkar da ke cikin wannan jiha da kuma sauƙaƙa wa al'ummar wannan jiha wajen samar da ingantaccen rayuwa, aikin yi, lafiya da kuma abinci ba tare da al'umma sun shiga tagayyara ba. Da fatan Allah zai kawo mu sauƙi a cikin wannan rayuwa. Awul Muhammad ɗan Larabawa, shugaban gidauniyar tallafa wa bukata daga nan jihar Kano a Najeriya.
Assalamu alaikum matasa gaba ɗaya na ta don suke cikin wannan gurbi. Wata matsala ta gare mu nan ta wagani da ba a ƙarama ba, tunda abin ya danganci suna manzon Allah. Shi ne kamar yadda kun gani na rubuta wannan alkali ya ba mu shaida cewa da tabbat ba jita-jita ne ba, a tabbat ƙarami wanda an karaba gidan sarki shekara wadda ta shuɗe 2006 domin sarki kenan, ƙarami 1,300 ba rabe mulkin 1,000 ne, in kun ka diba kenan ai ƙarin 300. To wannan abu ya kamata ya ɗan taɓa mana hankali, ya tasar mana hankali kuma mu wayo don mu gani me ye matsalar, kuma mi abin shi ka iya haddasa zuwa gaba. To wani shawarori na kamata a kawo don wannan abin ya rage, tun ba a yanar ba a rage gaba ɗaya mai shi rage wannan matsala. Na san da mayayyancin wannan aramin matasa na idan mu ne, to kowa ya bada shawara ta in mu ne mata hadda matsala a gai yara, in mu ne maza hadda matsala shi ma mu gyara, tunda abin bai gyara tawa haka ba na 1,300 domin disa ta kenan 2,000 za ta yi domin disa ta ta yi 3,000 sai ya kai inda kenan tawa matsala arme matsala gare shi kenan. Wani ba zai zauwa ya arme mace garin gaba kenan, wata mace ba za ta arme ɗan tawa ba kenan. Ya kamata mu tsaya mu diba me matsala mu gyara dan ɗiyanmu dan jikokinmu dan gaba. Yan kwaya shi wadu shawara ta yi sai mun shi daga riku na gode. Kuma ya kowasu gurfi ma wanga labari a kai shi wanda matsala ce ta shahi mutanen ta.